nasarata ni darajata kece ki rubuta sunana da nake soyayyata kar ki aje ta a gefe kawai fada kurai kike so na baki masoyiya kuto mu kafa tari aminiya san ki nake dan ilahi zuciya gangar jiki na da ruhi ke daya ana fada na ki
asiri 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 aje asiri kamu wai asiri
Na da sa'aya na da sa'aya na riga da na yi ritaya farariya masoyiya sarauniya san takarawa gaban ki na zama mara kunya kalle ni cikin kwayar ido in ji sanyi ki taɓa kowa a wajen ki na zama da wuya sun ce asiri 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 wai asiri kika bin asiri sun ce asiri 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 eh ya asiri kika bin wai asiri.